الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا بركة مدى ساكي سادوا وأن الرانات لهدي da zai zamo 25 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 wanda ya dace da 3 ga watan 10 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 da insha Allah ta'ala kamar yadda aka sani daidai wannan lokaci mai albarka zamu ci gaba da darasi na 3 a cikin littafin Minanul Mannani liman arada shu'abal iman da satin da ya gabata muna cikin muqaddima wanda shi mallan ya fara kawowa kamin a shiga cikin littafi kamin mu fara karatu zan dan yi tambihi a cikin karatun da ya gabata dama mun ce wannan littafi shine littafi na farko da Sheikhu Al-Allamatu Abdullahi Ibn Fawd ya rubuta da ya rubuta shi yana da shekara 22 kamar yadda malamai suka tabbatar to haka kuma ya rubuta mai sharhi wanda yake takaitacce wanda yake doka alfaz da kalmomi yana fassara su wajen fadin littafin sai nayi kuskure nace shukrul ihsan wanda shi wani littafi ne najin rana asabar ne satin da ya gabata ga kowane littafi da an kawo min sunansa Ihsanul Mannan kusan na bibiye littafin da daddare to sai ya ja hankali na madadin shukrul ihsan ala minanil mannan shine sunan sharhin da shi mallam Abdullahi yayi amma Ihsanul Mannan suna wani littafi ne na daban to saboda haka saboda wanda wala Allah ko za su je kasuwa binciken shi wannan takaitaccen sharhi da Sheikh Abdullahi yayi masa to sai a kiyaye da wannan shukrul ihsani ala minanil mannan ma'ana godiya ta kyautatawa ta ihsani akan baiwawaki masu yawa na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan a takaice kenan zamu ci gaba a farkon muqaddimatun to Sheikh Abdullahi yace tajriduna limallahu at-tasarrufu ma ihtiqali ghayrihi at-tasawwufu wa hakadha qad haddahu al-ghazali فراقب الله بكل حال بفعل ما أوجبه وترك ما حرمه الله عليك دائما ثم تقرب بعد بالنوافل وترك مكروهاته بعد يلي وبذل همة بترك ما نهى أشد من طاعته من النهى وأنت في المباح بالخيال wa inna waita ta'atal ghaffari awsilatan bihi litilka awli an takuffa an muharramatin fahasan thumma a'taqid annaka la mukaththiru fima bihi ataita bal muqassiru wa lam tuwaffi min huquqillahi mithqala dharratin alayka sahi kayfa wadha minhu ilayka wa'taqid min ba'di dha lasta bi khayrin min ahad لأنه لا تدري ما الخاتمة نسأل حسنها بأب فاطمة سنلزمك أنا إن شاء الله الشيخ عبد الله يأتي مقدمة بمعنى هذه مقدمة بياني سنغبات أكنت أدرسي نأكو saboda haka babu bukatar sai mun sake maimaitawa to sai al-sheikh abdullahi rahimahullahu ta'ala yace tajriduna sunce zukatanmu liman domin wannan da lahu tasarrufu jujjuye al'amura yake hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sunce zukatanmu da cire zukatanmu da tube zukatanmu liman lahu tasarrufu ga wanda juya komai yake a hannunsa alalahu al-khalqu wal-amru Allah subhanahu wa ta'ala shi adda halitta kuma shi adda umurni wallahu khalaqakum wama ta'maluna fa shi kaga duk wasu al-amurra da suke faruwa to suna faruwa ne bisa kaddarawar Allah da kuma yadda ya ga dama yau kaga kaza gobe kaga wani sabu jibi kaga akasinsa wannan shekara abu kaza ya faru wata shekara wani abu ya faru wanda shi ake kira da at-tasarruf wasu su mutu yau wasu su zo duniya yau wasu su samu lafiya yau wasu su samu rashin lafiya yau wasu su samu arziki yau wasu su samu rashin arziki yau to wannan shi ake kira da at-tasarruf to wai sunce zukatanmu daga jarrada ne sunce zukatanmu liman ga wannan da shine Allah subhanahu wa ta'ala lahu at-tasarrufu jujjuye komai yake tare yake a hannunsa ma ahtiqari gairi bayan sunce zukatan tare da kuma kaskanta wani wanda ba shi ba tare da kaskanta kowa kowace irin halitta in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to yin haka at-tasawuf bi ma'ana huwa at-tasawuf to shi ake kira at-tasawuf shi ake kira sufanci duk sanda mutum ya cire zuciyarsa daga barin komai daga barin shagaltuwa da komai wanda ke da alaka da duniya ya juyar da ita ya karkatar da ita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ana kiran sa da at-tasawuf to shine al-sheikh abdullahi yace wa hakaza haka yadda kaje mun fada al-ghazali abu hamid al-ghazali al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala qad haddahu haka yayi ta'rifin sa kamar yadda al-imam as-suyuti ya kawo cikin an-nuqaya haka sharhin da ya mata itimam ad-diraya to haka yin nakalto daga al-Imam al-Ghazali cewa haka al-Imam al-Ghazali yayi ta'rifin yayi definition din at-tasawuf saboda haka wannan ta'rifi tajriduna liman lahu at-tasarrufu ma ihtiqari ghairihi at-tasawufu wannan ta'rifi ne na al-Imam al-Ghazali cewa shi ake kira sufanci. Don mutanen da ya cire zuciyarsa daga barin alaƙoƙin duniya, koda yana cikin duniyar, tunda in baka mutu ba zai ka bar duniya ba. Sannan kuma ya dauki komai ba sai Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan a wurin al-Imam al-Ghazali shi ake kira da at-tasawuf. Haka yayi ta'rifin sa a littafin sa Ihya'u Ulumuddin. Littafin ne da ya rubuta yayi magana akan sufanci kware da gaske. To abin da ya shafi sufanci ba za mu fadada bayanai akan sa ba, saboda zai iya daukan mu wala Allah mu ja darussa masu dimbin yawa, kila darasi 1 2 3 4 5 ma ba zai bada dama a ce ai magana kan wannan mawdu'i ba. Amma za mu dan yi ishara akan mi Sheikh Abdullahi yake nufi a wannan littafin. Lafazin at-tasawuf muna jana cewa sufi. To at-tasawuf shine kai kokarin biyar wasu hanyoyi domin ka kasance sufi. To wannan lafazi ne wanda hatta a ma'anarsa ta luga sai da malamai suka yi sabani. Menene ma'anarsa? Saboda Larabawa ba su san wata kalma ta at-tasawuf ba, shi yasa aka samu sabani. Domin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama musulmai da suna biyu ake kiransu, wuri a kira mumini ko kuma musulmi. Wannan shine abinda yazo a farkon musulunci, haka kuma ya ci gaba da gudana har rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama. In dai har kai musulmi ne, to ko dai a ce mumini ko musulmi. Haka in ka kalli ayoyin Alkur'ani wayanda aka saukar a Makka da wayanda aka saukar a Madina za ka ga suna dauke da wayannan alfazu. To in ka duba cikin Alkur'ani ba za ka ga wata kalma at-tasawuf ba. Haka in ka dubi hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tabbatattu ba za ka samu wani hadisi wanda ya inganta da lafazin at-tasawuf ba. Sai dai a kalli wasu alfaz sai a ce wala Allah at-tasawuf ya samu asali ne daga wannan abin. To haka har Annabi ya bar duniya al'amari ya ci gaba da gudana. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya zamanin sahabbai, haka ma wannan lafazi bai shahara ba. Ba a san shi ba. Sai a karni na tabi'ai, a karni na biyu, a fadan wasu malamai aka fara samun lafazin at-tasawuf. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ra'ayinsa an fara samun mutanen da ake kira sufaye a Basara. A Basara aka fara samun su. To sai malamai suka yi sabani, me yasa aka kira lafazin at-tasawuf ko kuma as-sufi ko as-sufiyya, shin daga wace kalma ce? Sai aka yi sabani. Wasu ce daga as-suffani, akwai ahlus suffa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama. To mafi yawancin sufaye zaka ga suna kafa hujja da wannan. To wannan ta fuskar ka'ida ta luga ta sarfu. Idan za a yi nisba na sunan da aka dauko daga as-suffa, to ba za a ce as-sufi ba, sai dai a ce as-sufiyyu. A gani nisba ce daga as-suffa, ahlus suffa shine rumfa. To kaga ta fuskar luga an samu sabani. Wasu kuma suka ce at-tasawuf min as-safa'i, salkaka, abinda yake mai tsalki fari kal. To mafi yawancin sufaye shi ma suna kawo wannan wasu sun zabi wannan ma'ana. Shi yasa zaka ji sun ce ma wanda as-sufi wanda ke kokarin wanke zuciya tai daga kazamta, sannan yayi mata ado da dabi'u na gari kyawawa. To shi kuma inda haka ne sai dai a ce as-safa'i a ka'idar sarfu, as-safa'i min as-safa, kaga ba za a ce as-sufi ba. Wasu kuma suka ce lafazin as-sufi daga as-suf ne, gashin tumaki. To wannan shi yafi dacewa da ma'ana ta ka'ida ta sarfu, as-suf as-sufi. Wannan ya cika sharadi na nisba, saboda haka bai saba ma ka'ida ta abin nan ba. To wannan ra'ayi na ƙarshe shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, cewa an samu wasu mutane daga cikin tabi'ai waɗanda suka mai da suturar su gaba ɗaya wanda aka saka da gashin sufi. To sai suka siffantu da yawan ibada, yawan bautar Allah subhanahu wa ta'ala, da gudun duniya, ma'ana gudun abin da zai raba ka da samun lahira. To da aka tashi sai aka jingina kalmar, sai aka ce as-sufiyya as-sufi, nisba zuwa ga waɗanda suka fara siffantuwa da ibada, sukan sanya riga wadda anka saka da gashin sufi. To duk waɗannan bayanai da muka yi a takaice, idan mutum ya samu talbisu iblisa da Ibn al-Jawzi, inda ya rasu shekara ta 579, talbisu iblisa, to duk ya kawo ɗanga bayani. Haka shi ma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a littafinsa kusan mujalladi guda aka ware, ina jin ko na 11 ne, cikin Majmu'ul Fatawa aka yi magana akan as-sufiyya. To da sauran littattafai irin su Qawa'idut Tasawuf na Ahmad az-Zarruqi, to haka zaka ga sun yi ta kawo tarifai daban-daban kala-kala. To a takaice shi Sheikhul Islam sai ya rinjayar da wannan ma'ana. To kun ji yadda asalin sufanci ya taso daga wannan gari da ake kira Basara, amma nisibta sufanci zuwa ga ahlus sufa, to wannan babu wani dalili akan haka, babu wani dalili akan haka. Domin in mun kalli nisbar as-sufi da lafazin as-sufa, to ka'ida ta sarfu ba za a yi nisbar as-sufi kuma a ce minar minasufa ba, sai dai a ce as-sufiyyu, as-sufiyyu ba as-sufiyyu ba, wadda ita ce ka'ida sarfiyya. Sannan sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba wani sahabi kwaya daya da sunan shi sufi, babu shi. Saboda haka al-qaulur rajih, wannan mustalah ya faru ne daga lokacin tabi'i. Wasu ma na gana a ƙarni na uku tabi'ut tabi'i, gwargwadon da ya sabanin malamai. To a wannan lokaci kuma su sahabbai tabi'ai, abin da ya shahara wurin su shine lafuzza guda biyu, ko dai az-zahiru ko al-abidu. Bayan can zamanin annabta, zamanin nubuwa, mun samu al-muslim, sannan mun samu al-mu'min. To daga baya kuma sai aka sake samun labazin az-zahiru, az-zahiru wal-abidu. Binnan naka aka samu az-zahiru wal-abidu, az-zahiru wal-abidu. To daga nan tahiyya na ta tafiya, tafiya na ta tafiya, tafiya na ta tafiya, abubuwa na ta karuwa. Da su waɗancan mutane sun takaita ne akan bautan Allah da shagaltuwa da al'amuran da suka shafi lahira ko suke sadarwa zuwa ga Allah. To amma daga baya sai aka yi ta samun wasu abubuwa suna shigowa, kamar bayani akan falalar yunwa, aljo'u, da falalar talauci, da makamantansu. To da yawa so tari, idan an ka ce at-tasawuf ana bashi ma'anar waccan ta farko, shine ma'anar bauta da kuma nisantar al'amuran lahira na ɗaya kenan. Sannan so tari ya anka ce kuma a tasawuf ana nufin tsalkake zuciya, mutum ya wanke zuciya ta, wanda shi Malam Abdullahi yake nufi a nan. Wace hanya mutum zai bi ya wanke zuciya ta? To wannan ana kiransa da at-tasawuf. Sannan yaya za ka yi ka nisanta kanka daga al'amurra waɗanda suke marasa kyau, halaye waɗanda suke ba na ƙwarai ba, ka siffantu da wasu halaye waɗanda suke nagartattu. Sannan kuma akan ce at-tasawuf a da ma'anar wani istilahi na daban, shine ta hanyar turqus sufiya, shehi wani yana da dariƙa kaza, shehi wani yana da dariƙa kaza, shehi wani yana da dariƙa kaza. Sannan ko ce dariƙa gana ta sharuɗa, gana ta dokoki, gana ta adabu da sauransu, wanda a wancan zamani na farko babu wannan. Ba a cewa akwai ɗariƙatu kaza, akwai ɗariƙatu kaza, kamar da Shaykhul Islam ya ishara zuwa ga wannan. A'a, kawai ibada ne. Idan an ga kai kama da waɗannan mutane ta fuskar bauta da da'a ga Allah subhanahu wataala, sai a kira ka sufi. Ina fatan mun fahimci wannan. To daga baya al'amurra, kun san duk abin da aka zo da shi. To tahiyya na tafiya zaka ga yana samun at-tatawwu, yana samun canji. To shi yasa Shaykhul Islam sai ya ce su sufaye sun kasu kashi uku. Akwai sufiyatul haqa'iq, su ne wa'ancan na farko, wa'anda su ba su san komai ba sai bautar Allah da kuma gudun duniya. Sannan akwai sufiyatul arzaki, su kuma su ne sufayen da suka tsare kansu don ɗaya ibadat. Su waɗancan suna bautat, amma ba su killace kansu don kawai bauta ba. To sai aka samu sufiyatul arzaki, su kuma bauta ta riga ta tsare su akan neman komai. Sannan ba ruwansu da duniya, ba ruwansu da arziki. Sannan akwai sufiyatul rasmi, su kuma su ne sufaye waɗanda suke da'awar sufanci da baki. An ɗauko riga ta sufanci an sa, amma kuma ba sufancin ake yi ba. Wala Allah ko dai ana neman abinci ko da abu da sauransu. To wannan su ake kira da sufiyatul rasmi. Za ka ga su tariyan suna da yawa. Masu da'awar su sufaye ne, amma kuma fil haqiqa za ka ga ba sufayen bane. Ba sufayen bane. To waccan tabaka ta farko su tari za ka ga Shaykhul Islam hayyabansu yake yi, saboda su babu bid'a a sha'aninsu, babu guluwi a sha'aninsu, kawai abinda sun ka shagaltu da shi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce dama a ka'idar shari'a, almuhim ba sunan da ka sawa kanka ba. Duk mutumin da ya kasance waliyin Allah, mai tsoron Allah, sawa'un ya kira kansa sufi, ko ya kira kansa faqiri, ko ya kira kansa al-abid, ko ya kira kansa az-zahid, ko ya kira kansa al-muslim, ko al-mu'min, ko ahli sunna, ko wani suna na daban. Misali na ni bayar, yace to wannan la yadur, waccan asali shi ake kallo, waliyantaka ka tsakaninka da Allah da kuma tsoron Allahnka. Saboda malamai na cewa al-ibratu bil haqa'iq la bil alfas. Idan ka ce kai ahli sunna ne masalan, to haqiqa za ta tabbatar da da'awarka, ba lafazin ba. Ko ka jinyina kanka zuwa ga sunna, idan ya zamba sunna kake yi ba, to waccan da'awa ta zanta banza. Ko ka ce kai sufi ne, idan ya zan ba sufancin kake yi ba, kana cikin sufiyatul rasmi, to wannan da'awa ta ka ta zanta banza. To daga baya akwai waɗanda ake kira gulatus sufiya. Gulatus sufiya su ne waɗanda su sun ketare haddin sufanci daga yadda ƴan baya suka zo da shi. A ciki Ibn al-Jawzi yake cewa sai da aka samu su daga cikin su suna da aqida al-hulul, aqidan nan ta nasara cewa Allah yana sauka cikin zatin halittu kamar yadda suke da da'awa su nasara da Allah Allah uba Allah da Allah Allah ko Maryam Allah. To suka ce da shi Annabi Isa da ita kanta Maryam din Allah babba, to duka yayi hululi a cikin su, bi ma'ana ya sauka a zatin su ya hade da nasu zati. To a cikin sufayi akwai masu wannan aqida irin su Ibn Sab'in, irin su Hallaj, irin su Ibn al-Arabi da sauransu. Sannan akwai kuma masu aqida al-ittihad, cewa ba bambanci tsakanin Allah da halitta. In kaga halitta Allah ka gani, in kaga Allah masala inda ana ganin shi halitta ka gani, babu bambanci tsakanin bawa da halitta. Ibn al-Jawzi yace cikin su bai akwai masu wannan aqida. Shi ma al-Imam al-Razi, Fakhruddin al-Razi ya kawo wannan magana. To za ka ga hatta cikin sufaye a yau akwai masu wannan aqida. Sannan daga cikin su akwai kuma masu da'awar suqutut takalif, cewa akwai wata wani manzili ko wata martaba da bawa zai kai sai bautan Allah subhanahu wata'ala ta fadi a kansa, babu takalifi. Irin su sallah, irin su zakka, irin su azumi, duk ba dole na yi ba, saboda ya kai martaba ta koli. Shi yasa Sheikh Usman Dan Fodiyo a littafinsa Bayanul Bidai Ash-Shaytaniya yace cikin abin da aka kirkiro a babin sufanci wannan yana ciki. Da awar wai akwai wani hali ko wani mataki da bawa zai taka, wai in ya kai wannan mataki takalifu na shari'a sun fadi a kansa. Yace akwai wannan aqida cikin sufanci, kirkiro ta akai cikin Bayanul Bidai. Sannan ya kirkiro musu al-ibahiyya. Akwai wasu da ake kira al-ibahiyya ada, su ne masu da'awar komai halatu ne, zina halatu ce, shan giya halatu ne, sata halatu ne, zalunci, duk babu haramsu. To cikin sufiya, cikin sufaye akwai masu wannan aqida. Zaka ji su sun kafi shahara da ƴan haƙiƙa. Ana sauraron ka ma. To su suka shahara da cewa ana kiran su da ƴan haƙiƙa. To haka abubuwa suka yi ta tafiya, suka yi ta tafiya. To in ka ga masu irin wannan aqida sun kira kansu sufaye, ba su Sheikh Abdullahi yake magana ba. Shi Sheikh Abdullahi yana magana ne akan sufanci da ma'anar wanke zuciya. Shi yasa sarkin musulmi Amirul Mu'minina Muhammadu Bello, ɗalibinsa kuma ɗan yayansa, ya yi bayani a cikin Infaqul Maisuri fi tarihi Biladi Tukuro a kan yadda Shehu Usmanu yake wa'azi da kuma al'amuran da yake wa mutane wa'azi a kansu. To da ya zo bayanin sufanci, sai ce ga abin da Shehu yake wa'azi da shi a babin sufanci. To zaka ga in ka duba duka al'amuran, zaka ga al'amuran ne dake da alaka da wankin zuciya, nisantar mummunar ɗabi'a da siffantuwa da kyakkyawar ɗabi'a. Sannan kuma ya sake dawowa ya rubuta littafi Sukutum At-Tarjuman an kayfiyati wa'azi Sheikh Usman bin Fodi. To a ciki yayi bayani, bari mu dan karanta wani kadan daga ciki. A ciki Amirul Mu'minina yake cewa wa'alam annahu yadhkuru fi zalika sifatul qalbi. Ya kulla babu yace al-faslul khamis, fasli na biyar fi zikri ma yuhaddithu an-nasa bihi fi fanni at-tasawuf. Za a ambaci al'amuran da Sheikhu Usman yake wa mutane wa azida shi alayin sufanci alayin sufanci to sai ka ji abinda Sheikhu yake da'awa zuwa gare shi shin ka siffanto da shi koko kai da ke kiran mutane zuwa ga sufanci irin wannan kake kiran mutane zuwa gare shi sai ce wa alam ka sani annahu haqiqa shi Sheikhu Usman ibn Fodi yazkuru fi zalika sifatil qalbi abinda yake ambata kawai sifofin zuciya almunjiyati wa'inda suke masu tsayarar dabawa daga halaka wasifatihi da sifofin zuciya almuhlikati masu halakarwa masu kai bawa zuwa ga azaba sai cewa huwa an ya kula shine Sheikhu Usman ibn Fodwe yana cewa in ya tsayi zai wa'azi a babin sufanci sai ce e ilamu ku sani anna sifatil qalbi ala darbayn zuciya sifofinta kala biyu ne sai ce muhlikatun akwai sifofin da in zuciya ta sifanto da su to masu halakarwa ne wa munjiyatun akwai sifofin da kuma in zuciya ta sifanto da su masu tsiratarwa ne daga halaka sai ce wal muhlikatu to ka sun farko masu halakarwa hiya al'ujub jiji da kai a gani wannan rashin lafiya ne na zuciya bawa ya dinga jin shi a ransa wai wani abu ne babba ne wal kibru da girman kai roho ke wal hasadu da hasada sai ce wal hikidu da kullaci shine ka dinga jin haushin mutun cikin zuciyarka shi ake kira al hikidu wal bukhlu da ruwa war riya'u da riya kai abu dan mutane su gani na ibada wa hubbul jahi da son daukaka wa hubbul mali da son dukiya liliftikhari amma so wanda mutun na son dukiyar ne kawai dan yayi takama ba ka so dukiya don ka kawo makanka bukatoci na rayuwa ba ka ci abinci ka sai abinci ka sai sutura ka gina gidaje da sauransu ba wannan so ba a son zuciya nazari shine son zuciya don alfahari wal amalu da dogon guri wa isa'atu dhanni bil muslimin da yin mugun zato ga musulmi ɗan uwanka musulmi to fa hadhihi al asharatu waɗanga abubuwa guda goma ne hiyal muhlikatu dukkanin su suna halakar da bawa usulun turaku ne sayyu ne mazmumatul akhlaqi kuma suna daga cikin ababen zargi na ɗabi'u duk mutumin da ya sifanto da su za a ce baya da sifofi na kwarai fa yajibu ala kulli muslimin ya wajaba ga kowane musulmi an yatakhalla minha ya nisanta kai ne daga gare su wa yatahalla kuma yayi ado bil munjiyati da sifofi masu tseratarwa daga halaka sai ce wahiya su ko ga su suma guda goma ne an faɗi masu halakarwa yanzu a kawo masu tseratarwa sai ce at-taubatu tuba zuwa ga Allah nabiyu wal ikhlas da ikhlasi yin bauta don Allah was-sabru da hakuri da nau'ukan sa gaba daya waz-zuhud da kuma wato gudun duniya to shi zuhudu kashi-kashi ne akwai zuhudu na shari'a akwai zuhudu na bid'a zuhudu na shari'a shine tarkul harami walikitisadu fil halali duk abinda an haramka kaurace mai sannan a iya abinda yake halatu ne kuma ka kwatanta daidai da yadda ba za su shagaltar da kai daga Allah ba haza huwa zuhud wannan shi ake kira zuhud na sunna amma ba bai daga cikin zuhud ka haramta ma kanka abubuwa masu jin dadi wannan ba zuhud bane wat tawakkul da dogaro ga Allah wa tafwidul amri ila Allah da jingina lamari zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki war ridha bi qada'i da yadda da duk wani hukunci da Allah yayi wattaqawa da tsoron Allah wal khawfu da kuma tsoro taqawa shine kiyaye dokokin Allah da nisanta abin da ya hana wal khawfu da tsoron azabar Allah war raja'u da kaunar samun rahamar Allah to fa hazihi aidan asharatu suma wadanga abubuwa guda goma ne kamar yadda ta an fadi almuhlikatu guda goma to ga almunjiyatu suma guda goma min almunjiyati min usulin mahamudatil akhlaqi sa daga cikin turaku na halaye wadanda suke abin yabo faman asbataha du wanda ya tabbatar da sifofin nan guda goma masu kyau asbata furu'aha to zai tabbatar da rassan su don wadanda sune turaku sune asali fihi a cikin sa to sai mallan yace bi iznillahi ta'ala tare da izinin Allah ma'ana indai ka tabbatar da waɗannan sifofi guda goma a zuciyarka to suna da rassa rassan su ma za su tabbata a cikin zuciyarka to wannan shine sufanci shine sufancin da shehu yake magana ana shehu Abdullahi rahimahullahu ta'ala saboda haka wannan sufanci duk duniya ba mai fada da shi in kaga mutum na fada da wannan to wala Allah ko bai gane ba ko kuma bai san abin da ake fada ba a ana fada ne da wancan sufancin da aka kirkiro a kidu kala kala a kasa sannan akwai al'amurra na falsafa da suka shige shi abin da ake kira da al-falsafatul hindiya mafi yawancin sufanci da ke cikin dari ku yanzu to falsafa ta shige shi kaga nan shehu tun daga farko har karshe bai ma magana wani dariqa ko wani abu ba ashe da zaran an ce wani sufi ne to ana nufin wanda ya tara waɗanga abubuwa guda ashe akan ce mutum sufi duba da wanke zuciya ce to shi yasa su masu cewa at-tasawuf daga as-safa ne suna makalewa ga wannan cewa sufin da ke kokarin wanke zuciya ta daga miyagun sifofi yayi ado da sifofi na gari shine sufi to amma cewa an kira as-sufi ne saboda as-safa wannan shine malamai suka ce ba haka bane to irin wa'annan sufaye ko irin wannan sufanci shine wanda an kai tun wancan zamani to za ka ga in kana karanta littafin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana ta yabon ire-iren su to amma in ka ga mutun ya ce maka shi yanzu sufi ya kirkiro wasu abubuwa wanda ba wannan ba eh duk abinda ba wannan ba ba a kira ne sufanci abin nan da mun ka karanta shine sufanci amma wani abu dariqa wani waye wannan duk ba sufanci bane abubuwa ne da aka kirkiro saboda zamanin da sufancin ya fara babu su kamar da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya fada yace a wancan lokaci babu wani dariqatu Ahmad al-Badawi dariqatu Shazili dariqatu waye duk wa'annan hanyoyin daga baya ne saboda tafiyar tana tafiya ne abubuwa na tarassa to wannan shine mun dan yi wannan bayani ne saboda masu suka sufanci gaba dai to su zama ala basirati sannan kuma masu yabon sufanci gaba daya to su ma su zama ala basirati to shine Sheikh Abdullahi yace wa haka za kadi haddahul gazai yanzu mun fahimci abinda malai yake nufi da tajriduna liman lahu tasarrufu ma ihtiqari ghairihi tasawuf to sai Sheikh Abdullahi yace tunda abin haka ne sai fara maka bayani akan yaya zaka yi ka siffantu da shi sufancin yace faraqi billah ka kiyaye Allah bi kulli hali a kowane hali da ka samu kanka ittaqillaha haythu ma kunta haka wannan ana karanta da almuraqaba bi ma'ana ka kiyaye Allah gurgurdan halin da ka samu kanka idan kana halin ibada sai ka ji cewa kamar Allah yana nan idan kana cikin sabon Allah shi ma haka ka kiyaye Allah da tuba to wannan shine sai ash-shekhu yace bi fi'li ma aujabahu da aikata abinda Allah ya wajabta shi gare ka wa tarki ma harramahu Allah da barin abinda Allah ya haramta alaika akan ka da'ima kuma ka dawwama akan haka ba yau ka saba ma Allah gobe ka ce ka tuba ba a duk abin da yake wajibi ne to ka dawwama akan sa abin da yake haram ne ka nisance shi tsawon rayuwarka summa sa'annam ash-shekhu Abdullahi yace taqarrab ka nemi kusanci zuwa ga Allah ba'adu bayan ka kiyaye Allah bi fi'li ma aujabahu wa tarki ma harramahu to bayan wannan ana kiransa kuma da attaqawa aikata wajibai da nisantar muharramat to bayan ka kiyaye wannan to sai ce summa taqarrab sannan ka kusanci Allah bin nawafil da nafilfilu ba'adu bayan ka tsayar da wajibi ashe ba a maganan nafila ba a tsayar da farilla ba ba a maganan nisantar makaruhi ba a nisanci haram ba saboda haka sai ka tsayar da wajibi sai sannan ake maganan nafila sai ka nisanci haramun sannan ake maganan makaruhi shi yasa yace ba'adu to sai ash-shekhu Abdullahi yace wa tarki dabarin makaruhatihi abubuwan da ya kyamata yali yana biyo wa bayan tsayar da mustahabbai ba'adu shine ba'adu bayan tsayar da mustahabbai to wa tarki makaruhatihi yali shi zai biyo baya kenan abi ala tartibi ne abu na farko da aka wajabta ma ko aka dora maka shine ka kiyaye wajibi misali a bangaren salloli as-salawatul khams da sallar jumu'a ka tsayar da su sannan ka karkata kuma zuwa ga nafilfil sannan a bangaren haram kuma duk abin da Allah ya haramta maka ƙarya shangiya zina da sauransu ka kaurace musu sannan duk abin da yake makaruhi ne shi ma ka bar shi to wannan shi ake kira muraqaba shi ake kira muraqaba hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisi qudusi sanannen hadisi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu abin da bawa zai kusance ni da shi sama ga abin da ni wajabta abin da nafi so sama ga abin da ni wajabta masa saboda haka abin da Allah ya fi son bawa yayi na bauta ko neman kusanci zuwa ga Allah shine alwajibat amma so tari zaka ga wasu suna sakaci suna tasahuli alayan alwajibat amma in ka dawo bangaren kuma almustahabbat kuma sai ka ga masu kokari ne za ka ga mai yawan nafila ne ko mai yawan zikiri ne mai yawan salati ne da sauran abubuwa amma in ka dawo wajen bangaren sallah kuma sai ka ga sallolin nan guda biyar bai kiyaye su yadda ya kamata ba to wannan yana daga cikin kusuri abinda Allah ya fi so kama can da yace ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi farilla ita Allah ya fi da son ka zo da ita daga nan ka cira ta zuwa ga nawafil to haka kai zuwa ga mataki na ƙarshe shi ake kira matakin al-muraqaba to bayan kai wannan sai Sheikhu Abdullahi yace wa bazlu himmatin da zuba namijin kokari zuba himma bi tarki manaha da kaurace mu abinda Allah ya hana kai kokari matuka sai yace ashadda min ta'atihi kuma yafi tsanani sama ga da'a ga Allah a ka'idar musulunci akwai abin da ake kira daf'ul mufasidi aula ko muqaddamun ala jalbil masalih idan ga banna ga maslaha to banna ake fara tunkudewa idan ga zunubi ga da'a to zunubi ake fara bari sannan ai maganar da'a to yadda ka fi tsananin kulawa wajen nisanta al-muharramat ya fi tsanani sama yadda kake kulawa a bangaren ibada saboda a shi tarkul muharramat bari ne bari kuma bai da wahala bai da wahala amma abin da ya shafi al-wajibat ko al-ma'murat kaga wannan aiki ne yana buƙatar kokari da juriya da sauransu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu masata'atu saboda aiki ne wa ma nahaytukum anhu sai ce ni fajitani nan babu sassauci in dai haram ne ko abinda Allah ya hana ne wannan babu sassauci kaga sai aka ce ku nisance shi gaba daya to wannan shine sai yace ashadda min ta'atihi yafi tsanani wajen kulawa da muharramat abinda Allah ya hana daga abinda yake da'a ne ga Allah ko wannan sa ana son ka bashi kulawa amma dai wancan yafi minan nuha kuma wannan abu da anka faɗa minan nuha yana daga cikin wato al'amurra na hankula wannan tatmimul bait nayi da shi ma'ana duk mai hankali to barna yake fara tunkudewa kamin ya jayo maslaha kamar kaida ce sananna sannan Sheikh Abdullah yace wa anta fil mubahi daga nan kuma kai wa anta kai bayan ka tsayi da wadanga abubuwa mala yace bil khiyari kana da zabi fil mubahi akan abin da yake halal an yi magana al wajib ko an yi magana akan al makaru an yi magana akan al muharram ko al haram an yi magana akan al makaru to sai al mubah dama su ne hukunce-hukuncen shari'a guda biyar to sai ya ce shi halat kana da zabi me ma'anar zabi in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari domin babu lada a kansa kuma babu hukuma in ka yi ba za a ce kana da lada ba a karan kansa in ka bari kuma ba za a ce ga ladan da za a baka ba ko ga zunubin da za a baka ba sai ce wa inna waita amma in ka yi niyya da shi mubahi din ta'atul ghafari kai niyya ta'a ga Allah mai yawan gafara mubahi naka aikata amma a zuciyarka kuma ka kudurta yi ma Allah biyayya ina misali shine suka ce kamar mutumin da zai zo masallaci ya zauna dan ya huta wannan halasi ba wajibi bane ba haramun bane ba makaruhi bane amma kuma sai ka kudurta ma zuciyarka zaka yi zaman ne da niyyar itikafi da niyyar bauta to wannan za a baka lada hassan da ka gama hutawa ka tashi ka tafi amma in niyyarka ta takaita iya kawai zan huta ne in sha AC a cikin masallaci ko iskan fanka shikenan in tashi in tafi babu lada amma in ka kudurta akwai itikafi dama Allah ya shar'anta itikafi ko shine tsayuwa a cikin masallaci to sai ka kudurta wannan niyya to za a baka lada na ɗaya kenan ausilatan bihi litilka ausilatan ko yayin nufin sadarwa bihi da wannan halatu din litilka zuwa ga da'a yake son yayi amma kuma ba zai samu damar yin wannan da'a ba sai ya biyo ta kan wannan mubahi to sai ya ce bari ya bi mubahi din nan domin ya samu damar yin wannan da'a misali yin waye kan shi kuma yana son yayi ibada mai yawa wala Allah karatun qur'ani ko qiyamul laili ko wani abu da sauransu sai ya ce to bari in ci abinci don in samu ƙarhin da'a ga Allah to yanzu wannan cin abinci ya koma ibada za a bashi lada akai amma dai in yayi niyyar zan ci abinci don in kore yunwa to bai da lada amma in ya kudurta zan ci abinci don in samu ƙarfin bauta ga Allah kila in samu dama in tashi cikin dare in yi qiyamul layli da baka mantan su to shine ausilatan bihi litilka aw li an takuffa an muharramatin fahsa ko kuma ka aikata mubahin nan amma don ka kame kanka daga abubuwan da Allah ya haramta fahasan to wannan abu na mai kyau ina misali kamar mutumin da yayi aure don kai yayi zina to yanzu aure ya koma bi ibada za a bashi lada don aure a karan kansa shi aure in dai ba da wasu dalilai ba mubahi halatin ba wajibi bane ba haram bane ba makaruhi bane a asalin sa wani dalili na za a ce ya shigo sai a ce wala Allah ya koma wajibi saboda wannan dalili amma asali aure halatin in habbabu wasu wayannan dalilai da malamai ke ambata to sai kai ya aure domin ka kare kanka daga yin zina ko liwadi ko wani abu wanda Allah ya haramta to yanzu wannan niyyar da kai ta auren za a baka lada akan ta kuma auren za a baka lada akan sa to wannan shine ake bukata gabawa to bayan ka kai ga wannan mataki summa taqid duk waɗanga abubuwa ka tsayar da su to ka kudurta annaka lalle kai la mukassir baka wai komi ba kakka doka a na tsayar da wajibi na nisanci haram nayi halat nayi mustahabbi na nisanci makaruhi nayi halat da niyyar bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala to ai na gama komi ai aljanna mata mu ci ina da certificate Al-Sheikh Abdullahi yace ka kudurta annaka la mukassiru ba kai ba kai waye ta komai a ibada ba cikin abin da Allah ya neme ka ka zo da shi to ba kai komai ba fi ma bihi ateta a cikin abin da ka zo da shi na ibada bal ba haka ba mukassiru ka dauka cewa duk abin nan da kai kai ne takaitawa ne wannan zai taimake ka saboda mi ya raba ka da al-ujub duk ibada da kake ka daukawa ba kai komai ba sai ce walam tu wafi min huquqillahi ka kudurta cewa baka cika haƙoƙin Allah da ya neme ka ka zo da su ba wajibin ma ka dauka ba duka kai ba haram din ma ba duka kan nisanta ba kuma mithqala zarratin koda gurgudun nauyin azzarra ne asgaru namlati ko da gurgurdan abin da yake nauyin karamar tururuwa ne yace alaika wanda an ka wajabta akan ka sahi ya kai rabkanan ne ma'ana ya sahi ya kai rabkanan ne ka dauka kai marabkani kake ka dauka kai mukassirun kake sai yace kaifa ta yaya za a yi ko a ce wai ka game duk wani haƙƙi na Allah da yake akan ka ka zo da duk wani haƙƙi duk hukuku da Allah ya dora maka ka zo da su ta yaya haka zai yi sai Sheikhu Abdullahi ya ce waza ai wannan abin da ka samu wannan matakin ma da ka samu kanka min ai Allah daga Allah ne Allah ne ya baka dama ka tsaye da wajibi ka nisanci haram wani na can sun buwaye shi ko ba haka bane to ashe kai ba kai komi ba ba kai komi ba babu abin da kai minhu ilaika ya fito ne daga Allah ilaika zuwa gare ka baiwa ce daga Allah ashe tun da baiwa ce daga Allah to kai me abin alfahari sai ce wa taqid kuma ka kudurta min ba'di za bayan haka lasta bi khairin min ahad kai ba kai kowa ba ka san akwai wanda ke ganin cewa shi in Allah ya taimake shi ya samu shari'a sai dinga ganin ya hisuwa ne ko ba haka bane wani ilimi Allah ya bashi sai ya dinga ganin ai yafi malam wani wani dalibi ilimi ne amma sai ya ga saboda wata ɗan ni'ima da Allah ya ware shi da ita sai ya ga ai yafi dalibi wani duk matakin da ka taka to ka kudurta a zuciyarka lasta bi khairin min ahad kai ho baka ga kowa ba alkhairi bal ma kana baya to wannan zai taimake ka sai ka zama mai tawadu man tawadu alillahi rafa'ahu Allah
To me yasa shehu kai wannan magana sai yace li annahu la tadri mal khatima dan in ka san farkon baka san karshe ba na'am baka san me zai bewa baya ba ko ko ba haka ba domin al a'malu bil khawatim idan farkon ta yake to kana da tabbacin cewa karshe ma zai yi kyau babu nas'alu muna roƙon husnaha Allah ya ba mu kyakkyawa cikawa wannan shi ake bukata bi abbi fatima domin darajar baban fatima shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan tawassuli ne wanda an sha bayani akan sa dama su ashekhu abdullahi da sauran malamai suna daga cikin masu ganin cewa ana tawassuli da jahin annabi ko zatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ni kaza don daraja annabi Allah ba ni kaza don zatin annabi to wannan mun sha bayani akan sa amma fil haqiqa mu abinda muke bauta ma Allah da shi babu wani nassi da ya tabbata akan haka dukkanin wasu nusus da ake riko da su a babin tawassuli basu tabbata ba saboda haka idan mu ce samu qa'idatin jalila fi tawassul wal wasila da tawassul da Sheikhul Albani ka'idatun jalila ta ibn taymiya ce to zai samu cikakken bayani akai duk da an ce lokaci yayi sai mu tsaya nan wani sati sai mu tashi akan wannan baitin insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana rahama ya tausaya mana waɗannan matakai da shehu ya faɗa mana Allah ya ba mu ikon takasu to wanda a haka shi ake kira sufi to da haka in ka san haka kake bale fi ka kira kanka sufi al ibratu bil haqa'iq la bil alfaz ba suna ake kallo ba haqiqa ma'ana to wallahu ta'ala alam sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da ba mun ce masu tambayoyi masu kallon mu wallahi suna iya rubutawa a comment sai zan wani sati insha Allah ta'ala kamin a fara karatu sai an samu su tambayoyin su to lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh